Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nigeria suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen VOA Africa kan mita 225 a birnin Yamai da kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da Niyya dukkan sazangon FM. Masu na'urar computer suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen nan ko kuma duk lokacin da ake bugata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan ana la'asari a lafiya. Sahabu Imam daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri. Ga kanun labarai.
Yau aka fara babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. Hukumomi a birnin ta New York na New York kuma suna bitan wani mutum dan shekara 28 dangane da bom ɗin da ya tashi a ranar Asabar da dare a unguwar Manhattan. Jami'an siyasa da dama a ƙasar Liberia kuma sun kulla ko kuma suna kokarin kulla kaunce da nufin tunkara ko kuma karawa da jam'iyyar Liberty wadda take jan ragamar mulkin ƙasar.
Kanun labarai kenan.
Inda ba don tsari da matakai da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya dauka ba, damunancin ya wuce haka. Kuma alhamdulillahi muna da wani abu da za mu yi ya cire mu na takaici.
Gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu kenan za mu ji abubuwan da ƴan Najeriya za su iya yin. A jihar Adamawa da malaman makarantu sun yi barazanar shiga yajin aiki. A ƙasar Ghana kuma duk mai son zama shugaban ƙasa to tilas ya auro daga jihar Borong Ahafo. Za mu ji dalili. Yusuf Aliyu Harandina tafi da shirin garkuwar ɗan Adam. Yanzu ga shirin labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Yau Litinin shugabannin kasashen duniya suka fara babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya inda za su tunkari kalubalen duniya da suka hada da yaƙi da ake yi a Siriya da rikicin 'yan gudun hijira da yaƙin ya haifar. Wannan shine zai zama babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙarshe da shugaba Barack Obama na Amurka zai halarta a matsayin shugaban ƙasa, kuma shine babban taro na ƙarshe ga shi kansa babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon, domin wa'adinsa zai kare a ranar 31 ga watan Disamba idan Allah ya kai mu. Yanzu haka kimanin mutane miliyan 65 a ƴan gudun hijira ne ko kuma sun yi asarar matsuguninsu, suna arcewa ko domin rikici ko domin matsanancin fatara da talauci ko kuma domin wasu masifan. Yau Litinin ɗin nan babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya zai jagoranci wani taron koli akan ƴan gudun hijira. Shugabanni sun fahimci cewa ba za a ga ƙarshen kwararren 'yan gudun hijira daga Siriya ba, sai fa idan an maido da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali. Yanzu haka hukumomi a birnin New York nan Amurka suna can suna neman wani mutum ɗan shekara 28 da haihuwa mai suna Ahmed Khan Rahami dangane da bom ɗin da ya tashi a ranar Asabar da daddare a unguwar Manhattan. Sanarwar da hukumar binciken aikata laifuffuka ta Amurka FBI ta gabatar na cewa Ahmed Khan Rahami ba Amerika wanda dan asalin kasar Afghanistan ne, ana neman sa ne domin a yi masa tambayoyi. Sanarwar ta ce an san yana zaune ne a birnin Elizabeth jihar New Jersey. Magajin garin birnin New York Bill de Blasio ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa hukumomi sun yi amanar da buƙatar da ke akwai ne wa Ahmed Khan Rahami tambayoyi nan take. Tun da farko a yau Litinin, gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya jaddada cewa tashin bom ɗin ranar Asabar aiki ne na ta'addanci. Jam'iyyun siyasa da dama a ƙasar Liberia sun kulla kaunce da nufin tunkara ko kuma karawa da jam'iyyar Liberty wadda take jan ragamar mulkin ƙasar a zaben shugaban ƙasar da za a yi a shekara ta 2017, baɗi kenan idan Allah ya kai mu. Senator Prince Johnson ya faɗa wa muryar Amurka cewa suna son su ci gaba da ɗorewar zaman lafiya a ƙasar. A saboda haka ne ya ce suka yi wani taro domin tattauna batun da kuma nazarin yadda za su cimma wannan buri. Ya ce sun kafa wani kwamiti da zai tsara dabarun ɗaukan wannan mataki. Tsarin mulkin ƙasar ya tanadi cewa shugaba Alan Salif ba za ta sake tsayawa takara ba, amma ana sa ran mataimakinta Joseph Boakai zai yi takara. Prince Johnson ya ce gwamnatin Salo ba ta yi yaƙi cin hanci da rashawa da ya kamata ba, to amma shugaba Salo ta ce gwamnatin ta samu ci gaba. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sauƙi jam'iyyar da ke jan ragamar mulkin ƙasar Rasha ta lashe zaben majalisar wakilai da aka yi a ƙasar a ranar Asabar, a yayin da rahotanni ke cewa an yi kurakurai wajen yin zaben, a yayin da aka yi kusan kammala ƙida ƙuri'un da aka kada. Jam'iyyar United Rasha ta shugaba Vladimir Putin ta samu fiye da kashi 54 daga cikin 100, a yayin da jam'iyyar Liberal Democrat da ta Communist suke da kimanin kashi 13 daga cikin 100. Shugabar hukumar zaben ƙasar ta ce ba ta ga wani dalilin da zai sa a soke wasu ƙuri'u ba, duk da rahotannin cewa an yi maguɗi a wasu wuraren. Jam'iyyar United Russia ba ma kawai za ta ci gaba da zama mai rinjaye a majalisar da ake cewa Duma mai wakilai 450 ba, ta kuma samu ƙarin kujeru 100. A yayin da jam'iyyar da ke jan ragamar mulkin Russia ta samu nasara cikin sauki, ita kuwa jam'iyyar Christian Democrats ta shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel kayi ta sha a zaben da aka yi jiya Lahadi. A karo na biyu cikin makonni biyu, masu kada ƙuri'a a ƙasar Jamus suke ko kuma suka kada jam'iyyar CDU a zaben jihohi. Jam'iyyar da ba ta ƙaunar 'yan gudun hijira da ake cewa AD ta samu farin jini a saboda shawarar da Ms. Merkel ta yanke na barin kan iyakokin ƙasar a buɗe domin 'yan gudun hijira su shiga ƙasar. Jam'iyyar CDU ta shugaba Merkel ce ta zo ta biyu da kashi 17 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a birnin Berlin, yayin da jam'iyyar Social Democrats ko kuma SPD a taƙaice ta samu kashi 22 daga cikin 100. Stephen O'Brien, jami'in da ke lura da ayyukan taimakon gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ce ya ji takaicin cewa har yanzu an ƙi barin motocin da suke jigilar kayayyakin agaji na jin ƙai zuwa birnin Aleppo na ƙasar Siriya, inda dubban mutane suke buƙatar kayayyakin abinci da ruwa da kuma magunguna. Jigilar kayayyakin agaji na jin ƙai zuwa Aleppo wani ɓangare ne na yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka ƙulla tsakanin Amurka da Rasha. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ɗora wa gwamnatin shugaba Bashar al-Assad laifin hana a yi jigilar kayayyakin, a saboda haka ya ce tilas Rasha ɗin ta ɗauki ƙarin matakai na matsawa shugaba Assad lamba.
Labaran duniya ke nan, agamaje daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Jummai Ali ta gabatar. To madalla, kamar yadda ba za ku kasa ji cikin labarai ba, yau ake sa ran fara taron babban zaure na Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 71. Tuni shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi sonan Amurka don ya halarci wannan taro, a kuma daidai lokacin da wani hukuma ko kuma wata hukuma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana buƙatar dala miliyan 600 domin tallafin gaggawa ta fuskar abinci ga mutane miliyan 9 a arewa maso gabashin Najeriya da kuma ƙasashe makwabta na Chadi, Kamaru da kuma Nijar. Shugaban na Najeriya zai halarci wasu muhimman zama na musamman da suka hada da batun kare muhalli da kuma 'yan gudun hijira, kamar yadda hadiminsa ta farkar yada labarai Femi Adisina ya yi bayani cikin sanarwa da aka fitar. Daga Najeriya har wa yau, gwamnatin tarayya ta ce ba gudu ba ja da baya kan shirinta na wadata ƙasa da abinci, wadda ya hada da hana shigo da abinci daga waje, duk da kukan ƙarancin abinci da 'yan ƙasar suke yi. Ga Murtala Faruk Sanina da rahoto.
A yayin da yake ƙaddamar da shirin feshin maganin fari da tsuntsayen da ke tasowa daga makwabtan ƙasashe zuwa Najeriya suna cinye amfanin gona a birnin Kebbi, fadar gwamnatin jihar Kebbi, ministan aikin gona Chief Audu Obe ya ce duk da ƙorafe-ƙorafen da ake yi na tsananin rayuwa, gwamnatin tarayya ba za ta ja da baya ba a shirin nata da ke da manufar wadata ƙasa da abinci.
It is true that there is some financial difficulty confronting some families. But the problem is, it is the big cities now that are experiencing hunger.
Ya ce gaskiya ne da akwai matsalar talauci da ke addabar wasu jama'a. To amma gaskiyar lamarin dai ita ce manyan birane ne ke fama da matsalar yunwa da fatara, ba wai yankunan karkara inda ake noma ba. ba za mu mai da hannu agogo baya ba a sabon tsarin namu domin ko ya zama wajibi mu noma wa kanmu abinci shigowa da abinci daga kasashen ketare san ba mafita bane muna da kasar noma mai albarka kuma muna da manoman don haka ragwanci ne kawai ya addabe mu a can baya don haka ba mu da wata hujja ta ci gaba da ragwanci
an excuse for continued laziness and indifference we just have to grow our food
shekara daya kenan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin noman shinkafa da alkama ta hanyar bada lamuni na babban bankin Najeriya gwamnatin jihar Kebbi na ganin kwalliya ta soma biyan kudin sabulu duk da korafe-korafen da wasu ƴan Najeriya ke yi
da ban mamaki lalurar da take addaban Najeriya ta haru ne da lalurori da ke cikin duniya an samu canjin kasuwanni a wurare daban-daban cikin duniya ba a sayan kayan da Najeriya ke yi ba a sayan mai na Najeriya ba wai farashin mai kawai ya fadi bane kusan ba a saye sannan ga faduwar farashi sannan ga tashin hankali da ake samu wurin da ake hako mai wanda yake shawar inda ba don tsari da matakai da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka ba damunancin ya wuce haka kuma alhamdulillahi muna da wani abu da za mu yi ya cire muna takeici shine dukan jihohin Najeriya 36 da hammar birnin tarayyar mu FCT akwai abin da za a yi na noma wanda zai ƙara ba mutane aiki ya ba mutane kuɗi ya ba mutane abin yi koda an samu faduwar farashin mai kuma shine shugaban kasar mu yake yi kuma bi iznillahi ta'ala mun nan mun ga fa'ida in farashin abinci ya tashi mutane su ƙara nomawa
Shirin na feshin magani da yana da manufar kare dimbin shinkafa da alkama da ake kokarin girbewa nan ba da jimawa ba daga dubban tsuntsaye da fari da gwamnatin tace ta sami rahoton sun so mu shigowa daga makwabtan kasashe zuwa cikin wasu jihohi 17 dake kan iyakar kasar Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
O jama'a Najeriya talaka da sarakuna da kuma aikatan gwamnati
Har yanzu muna a Najeriya yanzu kuma sai jihar Adamawa inda kungiyar malaman makarantu a jihar ta yi barazana za ta fada yajin aiki muddin gwamnati bata biya su wani kaso na albashi da suke binta ba a daidai kuma lokacin da takwarorin su a bangaren kiwon lafiya suke san barka
Mun zanna da gwamnati ta mana alkawari dama a ce akwai kudin gabaki daya suna da niyyar za su biya kudaden nan gabaki daya amma tunda babu kudin sun ba mu watanni guda biyu kuma in Allah ya yarda in an samu dori mai kyau akan abunda aka samu a FAC meeting na wannan watan da muke bi still gwamnati ta da niyyar ta alkawari za ta sake biya mu wata biyu
shugaban kungiyar ma'aikatan kiwon lafiya kenan a jihar Adamawa Comrade Jermaine Yokor kima bai na farin cikin su game da maslahan da aka samu a tsakanin ma'aikatan kiwon lafiya da kuma gwamnatin jihar game da matsalar albashi da suka dade ba samu ba to sai dai kuma yayin da waɗannan ma'aikatan kiwon lafiya suka so madarawa wata sabuwa ce ta kunno inda kungiyar malamai a jihar wato NUT ke ma saba layar suka kafa wando ɗaya da gwamnatin jihar inda shugabannin kungiyar malaman ma ke nuna ɓaci ransu game da abin da suka kira shakulatin bangaro da suke zargin ana nuna musu game da haƙoƙin da suke bin gwamnatin jihar a gana wasu da manema labarai shugaban kungiyar malamai ta NUT reshen jihar Comrade Rodin Nathan ya ma gargadi gwamnatin jihar ne da cewa
watanni hudu muke bin gwamnati ba a biya mu ba sai dai alkawura a za a biya to mu yanzu mun gaji da alkawari mu yanzu mun gaji da hakuri mu yanzu turin ya kai gaban go da yanzu da ina maka maganan nan ni na ba ma gwamnati da kwana 7 daga yau zuwa alhamis mai zuwa idan ba su biya mu alkawalin da suka yi ba na a cikin watanni hudu ba su biya mu wata biyu ba to mu ba za mu ba su wani tabbacin cewa za mu yi tafiyan lafiya ba
batun yi bane ake kai ruwa rana a jihar game da batun albashi lamarin da ya kai majalisar dokokin jihar Adamawa an kafa kwamitin bincike honorable Hassan Barguma dan majalisar dokokin jihar ne dake shugabantar wani kwamiti a majalisar dokokin jihar ya koma bayanin matakin da majalisar ta dauka
albashi suka ma'aikata abu ne wanda mu ma ya dame mu kuma ni yanzu a matsayina ba zan iya maka kwakwaran bayani akai ba dan mun tura wannan maganan kwamiti na finance wanda member Gwirk kuma deputy speaker shine ke jagora bayan mun dawo shine za su dawo mana da rahoto akan binciken da suka yi batun wannan matsalolin albashi da mutanen da aka dakatar da sauransu
shi ma matanansa game da wannan sato kasa kazin na albashi gwamnatin jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umar Jibrilla yace fa ai gwamnatin sama na kokari
a Najeriya mun rada state 36 wannan watan da ya wuce bazan ce sauran wata biyu ba sai da ya kai 30 musu biya sadari amma mu da ikon Allah kafin sallah kowa ya ga alat nashi mun zo mun tawar da bashi na wata biyar ba mu ne muka kimu biya local government ba wata biyar muka dawo da bashi mun biya wata uku sauran wata biyu ba adama wannan muke samu wannan kudin ba tura mana ake diga Abuja ba wani gwamnati da yake da laifin na rashin biyan sadari domin abin da aka bashi shi zai bayar
gwamnatin jihar Adama kenan Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A Ghana, shugaban jam'iyyar NDC mai mulkin kasar na Shia ya baiwa ƴan siyasa shawara cewa ɗaya daga cikin hanyoyin samun nasara a zaben da suke nema shine su auro daga jihar da ake kira Boron Ahafo. To ko menene dalili? Ga rahoton Baba Yakuma Geri.
Shugaban jam'iyyar NDC mai mulki na jihar Borno Ahafo, Mr. Opoku Atuahini, yayi wayannan kalamai ne a wurin kaddamar da kundin manufofin jam'iyyar NDC a jihar Borno Ahafo, inda shugaba John Muhammad ya ambato muhimman abubuwa da gwamnatin sa zata aiwatar idan an sake zaben sa, da suka hada da taimaka wa marasa galihu da gine-gine da baki ɗayan inganta rayuwar al'umma. A yayin da wasu suka dauki zancen chairman jam'iyyar NDC na jihar Borno Ahafo da muhimmanci cewa sai dan takara ya aure yar jihar su sa'annan yayi mulki, wasu kuma suna yin turne da kalaman nashi. Baba Gasu tsohon jami'in tattaro jama'a ne na jihar Borno Ahafo a karkashin jam'iyyar NDC mai mulki ya kara tabbatar da wannan batun.
The former president Kufuor Martensi Borno Ahafo ta fito wannan kuma John Mama Martensi Borno Ahafo ne. Don shi an samu two first ladies from the region. Na sama ba region da ya samu two first.
To amma kuma an yi wasu first ladies kuma da suka fito daga wasu jihohi, shi kuma wannan fa me zaka ce?
Sun fito different region but not two from the same region ba.
Jihar Borno Ahafo tana da tarihi na mai yanke hukuncin karshe kafin jam'iyya ta yi mulki. Jihar ta jefa wa tsaffin shugabanni kamar shugaban Rawlings karkashin jam'iyyar NDC shekara 1992 ya yi mulki har tsawon shekaru 8. Ta sake canza shekara ta jefa wa tsohon shugaba Kufuor a jam'iyyar NPP shekarar 2000 ya yi mulki har tsawon shekaru 8. To ko menene dalilin haka? Sai Baba Gausu ya ce
Borno Ahafo ya zama kamar floating voters da waɗanda ba su decide ga inda za mu. An sun kaga kokarinka, an sun kaga yanda kake aiki shi ke sa a goyi bayanka. Daga yanzu kuma wannan shekara na tabbata kamar aikin da His Excellency John Dramani da gwamnati NDC sun kai ba makawa kamar za su lashe Borno Ahafo. Shi yasa muke fariya kamar in Allah ya yarda wannan kuriya da za a jefa. NDC za ta lashe Ghana duka.
To amma jihar Borno Ahafo bata cika binnan ba da ƙuri'a fiye da shekaru 8 ba. A lokacin Rawlings sun baji shekara 8 yana sauka suka canza shekara suka koma jam'iyyar NPP suka baji shekara 8 da jam'iyyar NPP kuma ta sauka daga mulki NDC yanzu kun zo kun shekara 8 kana ganin an samu canji jihar Borno Ahafo sun bayar sama da shekaru 8
ba mun shekara 8 ba yanzu za mu yi shekara 8
a kun shekara 8 sai dai shugaban ƙasa bai yi shekara 8 ba
Don shi in Allah ya yarda sauran shekara hudun za mu bashi shi ma ya karkashi ayyukan da yake.
Shi ko Alhaji Aminu Abu yana cikin dattawan babban jam'iyyar adawa ta NPP a jihar Greater Accra ya yi watsi da waɗannan kalaman nashi yana cewa.
Baba Bai Akubu in ka lura da wannan magana ma kawai. Zancen kawai ne da ba shi da madogara kawai. Mun ga shugaba Rawlings ai. To kwari kuma ma an zabe shi a kasar nan amma matarsa ma har mutum ya yi Egypt ce ai ko. Yayi da suka zo suka jefa ƙuri'a ne. Mun kasar nan mun muka san irin jin jikin da nake yi. Sai ga ce sai na aure mutum da doron ka yan Borno Ahafo ka nake jefa ƙuri'a.
Jam'iyyun kasar dai suna nan suna aiki gadan-gadan don tabbatar da ganin sun lashe zaben radin 7 ga watan Disamba.
Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na murya Amurka nan Washington DC 11 da kusan minti 19 na safe. A halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa. Kwalkwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, ta da fatar an kammala bukukuwan sallah lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana ibadunmu baki ɗaya, ya kuma maimaita mana cikin ƙoshin lafiya. Allahumma amin. Masu sauraro, shirin namu na yau na goren sallah ne, wanda muka yi tattaki zuwa jamhuriyar Nijar. don bibiya da yadda mahukunta a kasar suke tallafa ma bangaren ilimi. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Kwanni, Haruna Mamman Bako, ya duba muna wasu matsaloli da suke yi ma bangaren ilimi da baibayi, musamman a yankunan karkara, wanda suka hada da rashin biyan malamai albashi, matsalar yi ma 'ya'ya mata aure da wuri, da rashin isassun kayan karatu, kai har ma da wasu matsaloli na daban.
Kasu muna gagganewa haraka ta zamani, in ta samu an ka cefa hannunka gaba mai kallo, an ka ba mu biro kuma an ka ba mu tefa ga zato muna gogawa.
Karatun boko a yankunan karkara a janguriyar Niger na cike da matsaloli da suka yi wa sha'anin karatun tarnaki dauko daga bangare zuwa bangare, abinda yasa muka zagaya a cikin karkara ta janguriyar Niger domin tantannawa da masu ruwa da tsaki a yankunan karkara akan sha'anin na karatun boko a cikin yankunan kasar. Kuma Ibro Dagel, hakimin garin Matsalata a cikin jihar Tawa dake da matsayi hukuma mai wakiltar hukumomi na bariki da na gargajiya a garin na Masalata, ya yi mini karin bayani game da irin matsalolin da karatun boko a karkarar su yake tunkara.
Sai in ce maka matsaloli tattare muke da su da yawa na zancen makaranta. Na farko, uwayen diyari ba su ba da haɗin kai ba. Na biyu, mushunan da aka kawo kuma su tsaya tsakanin su da Allah, ba su yi gwamnati aiki ba su tsaya ba.
To, wannan mataki kun ka doka game da irin waɗannan matsaloli?
Mataki na farko wanda mun ka doka, dama ka san kowace lakwal akwai kojes gare ta. Kojes din nan aka ce to presidentin kojes in har yanzu aka ce ba a shiga aji, yana da kyau mushe ya san ko mutun nawa ne ya rubuto convocation ya bakama presidentin kojes. Presidentin kojes ya kamata ya ga uwayen yara, in ya ga uwayen yara ya ja hankalin su ta ruwan sanyi. Da sunan yau, babu wani abun da ya zamanto yake ci gaba in ba karatu ba. In dai baka yi karatu ba, ko daga yaran waɗanda ke hita wurin neman kuɗi, mutane sun ga bambanci. Wanda ke san karanta da rubutawa, in ya hita wurin biɗa kuɗi, samu kuɗin shi ba ɗaya suke da wanda bai san komai ba. In har ya kasance ba su wa president ɗin kojesu ba, to lokacin nan ana iya tunkaro ni. Ni ma in kamar ya zaka nan, wanga kutamcin shi zan yi mai. In bai yarda ba, ya ce bai kan yaron shi makaranta, to ina da daman ni kuma in huce wurin sarki in yi ƙara uba. Har mu ji dalili abinda ya sanya bai sa yaron makaranta.
To, muka ɗauko wajen karatun iya mata, tun da musamman a nan cikin karkara yana ɗaya daga cikin abubuwan da adda matsala ya abin ke taya kamar irin nan masalata.
Wannan abin ina ganin sun so su yi mishi zagon ƙasa karatun iya mata, ni kanka ina ni kiraida. Saboda abinda a zagon ƙasa yarinya tana lakwal, sai a ce an yi mata miji. To, in ji labarin an yi mata miji, zan kiran uban yarinya. In ce mai to, maganar almin nan da an kawo wannan yarinya, to ka janye shi. Ba a hana maka ɗiyarka ba, ɗiyarka ɗiyarka ce. Amma yanzu tana hannun gwamnati, ba ka da izinin da zaka zuwa kai mata arme. In kuma har baka ji tauba, to in ka ji an yi ƙara, ni na ba ma mushe ba. Ni zan yi ƙara, in yi ƙara ka wurin sarki, in nuna ma cewa yarinya tana karatu kuma kai mata arme.
Yanzu ana iya cewa a nan Masalata akwai ɗaya mata da dama da ke karatu.
Eh, a ƙwarai ku akwai ɗaya mata sosai, saboda mutane duka yawanci waɗanda sun ka gane sun gane suna sa yaran su lakwal.
Malam Mustafa Abdul Rauf, malamin makaranta ne da ke wani ƙauye da ake ce Macira Sagune, kuma ɗan gwagwarmaya a ƙungiyar malaman makarantar boko mai karantar da Faransanci da Larabci, ya taɓo muna waɗansu daga cikin matsalolin da karatun boko ke fuskanta a yankunan karkara.
Matsalolin suna da yawa, abin da ya shahi karanta suwa cikin ƙauyuka. Na farko dai, da bor mun yi la'akari da cewa kamar malamin makaranta, misali aka kama lakon tun da firmin October, akwai waɗanda sai sun shahe wajen wata uku ba su da aiki, sai zama cikin inuwa. Shi ma wannan nuna na matsalar uwayen yara su da nauyar kai kansu da su yi kalasoshi, ba su yin kalasoshi har a shahe wata uku na banza, ana zaunan bushe bai da aikin yi, sai dai shi zo shi koma, shi zo shi koma. Sannan kuma babban wata matsala kuma ita ma ita ce wadda ta shahi duka ne ta wajen fannin karatu. Shi ma nuna na kamar uwaye ba su kawo ɗiyansu lakwala akai-akai, sai ka ga wani in ma convocation an kai ko wani abu, uwaye ba su ba abin mahimmanci kwarai. Salala mari na karatu dole na bushe, sai ka hada da uwayen yara lokacin nan al'amuran ka za su tahiya daidai. Na yi an ga suna da wanda zancen matsaloli mayya wanda ta shahi malamin makaranta da ji.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin na yau. Sai kuma idan Allah mai girma da ɗaukaka ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji ci gaban shirin. yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya kammala, da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham, ni kuma Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi da roƙon Allah ya sa mu gama da duniya lafiya baki daya. Ku huta lafiya daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.
Sai a gaida malamai sashen Hausa na muryar Amurka ke magana, ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta email.
Sako na farko ya ce, tabbas kalaman da wasu magoya bayan tsohon gwamnan jihar Katsina Ibrahim Shema ke yi bisa tambayoyi da hukumar EFCC take masa ba komai bane illa soki burutsu kawai, daga Adam A. Adam Gashuwa. Wannan sakon kuma ya ce, gabadai rundunar sojojin jamhuriyar Niger, Chadi da ma Najeriya, aikin ku yayi daidai, fatar mu Allah ya kara baku nasarar ci gaba da fatattakar yan ta'addan Boko Haram a kasashen mu. Daga Naziru Abubakar Sabo Gusau. Wannan sakon ko cewa yayi, Allah ya sa taron majalisar dinkin duniya da aka fara gudanarwa a wannan rana ya zama shine silar kawo ƙarshen matsalolin da suka addabi kasashen mu na duniya, musamman tabarbarewar harkokin tsaro da zurkushewar tattalin arziki, daga Isa Ramin Hudu Hadeja jihar Jigawa. Salam BOA Hausa, muna farin ciki da daukan nauyin karatun yara marayu da gwamnatin Borno ta yi. Gaskiya hakan zai taimaka wajen kyautata rayuwar yara marayu. Daga Adam A. Adam Gashuwa. Wannan yace, ya kamata gwamnatin jihar Kano ta ji kan dalibanta ta biya kudin hukumar zana jarabawa, wato WAEC, don ci gaban jihar da kasa ma baki daya. Daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Salam BOA Hausa, zahiri shan kai da jam'iyyar Christian Democrat ta shugabar gwamnatin Jamus ta yi a zaben jihohi wanda bata taba shan irinsa ba, wata alama sauyin guguwar siyasa ci a kasar. Daga Adam A. Adam Gashuwa. Assalam BOA Hausa, muna wa Baba Buhari addu'ar fatan alkhairi akan ziyarar da ya kai kasar Amurka, taron zauren majalisar dinkin duniya, ya sa ya zamo alkhairi ga kasar mu Najeriya. Amin. Sako daga Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa. Ya kamata gwamnatin kasar Nijar ta tattauna da malaman jami'o'in kasar domin kawo ƙarshen yajin aikin da malaman ke yi. Sako daga Muhammad Sule garin Rijiya. Allah ya sa taron da ake yi a zauren majalisar dinkin duniya akan matsalolin yan gudun hijira da kuma yanci rani da ke kwarara a cikin kasashen Turai kwalliya za ta biya kudin sabulu. Daga Muhammad Mai Kayan Miya OG Quarters Gombe.
To madalla ga tashin muhimman kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
Litinin shugabannin kasashen duniya suka fara babban taron majalisar dinkin duniya, inda za su tankari kalubalen duniya da suka hada da yaki da ake yi a Siriya da rikicin yan gudun hijira da yakin ya haifar. Yanzu haka hukumomi a birnin New York nan Amurka suna neman wani mutum dan shekara 28 da haihuwa mai suna Ahmad Khan Rahami, dangane da bom din da ya tashi a ranar Asabar da daddare a unguwar Manhattan. Jam'iyyun siyasa da dama a ƙasar Liberia sun kulla kawance da nufin tankara ko kuma karawa da jam'iyyar Liberty, wadda take jan ragaman mulkin ƙasar a zaben shugaban ƙasar da za a yi a shekara ta 2017, baɗi kenan idan Allah ya kai mu. Cikin sauki kuma jam'iyyar da ke jan ragaman mulkin ƙasar Rasha ta lashe zaben majalisar wakilai da ake cewa Duma da aka yi a ranar Asabar, a yayin da rahotanni ke cewa an yi kurakurai wajen yin zaben.
To madalla a gaishe ki, masu sauraro, abin da ya sawo kenan cikin shirin na yanzu. Sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yau muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan ƙarin kuɗin makaranta a makarantun Unity na gwamnatin tarayya a faɗin Najeriya. Kamin na madadin Jummai Ali wacce ta taya ne gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu, da bayan injiniya da ya riƙa mata, a nan ne Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. Amma kada ku za ku ɗa, domin ga malamai a zauren yau da gobe za su yi magana kan illar fushi wajen zamantakewar aure da kuma fa'idar da za a samu in aka kaucewa haka. A yi sauraro lafiya.